وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasin mu na 68 littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari kuma zamu yi kokarin karanta hadisai daga hadisin 353 zuwa hadisin 358 insha Allah. wannan darasin yana dauke da bayani akan matsayin girmama na gaba a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. matsayin girmama wanda yake gaba da kai a karantarwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. al-imam al-bukhari ya kawo babi na 163 ya ce babu faqlil kabir, babin da ke karanta da mu falalan babban mutum. ashe yawan shekaru yana da falala a sunnar manzon Allah. fadlil kabir, babu fadlil kabir, babi da ke magana akan falala wanda babban mutum yake da shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. الإمام البخاري حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر. أبو صخر شين حميد بن زيادة أصل سننك عن ابن قصيط ذكروا حديث مر ما لم يذكر ابن قصيط سننك يزيد بن عبد الله الأعرج الإمام الأعرج وند تابعيني يا كرب حديث مولين أبو هريرة يسأل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتولى حديث رواية أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من لم يرحم صغيرنا وند بيته سيام كرمه ويعرف حق كبيرنا kuma wanda bai sanin hakkin babban mutum a cikinmu falaisa minna baya tare da mu. wanda baya tausaya ma karami daga cikinmu, idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikinmu yana nufin cikin musulmai, wanda baya tausaya ma karami daga cikin musulmai bai san hakkin babban mutum ba falaisa minna, to baya tare da mu. حديث ينا سنة الترمذي ينا باب رحمة الولد يكما المستدرك الإمام الحاكم. حديث نقبا حدثنا علي بن المديني الإمام علي بن المديني ما لم الإمام أحمد بن حنبل كمر يندى الإمام البخاري كرتون انسى الإمام البخاري يكما الإمام أحمد بن حنبل dukkan su sun yi karatu wurinsa. Ali ibn al-Madini yana cewa al-Imam Ahmad bin Hanbal yana wato saboda girmama wannan malamin, idan ana magana masana hadisi na zamanin farko waɗanda suka yi tashe wajen ilimi sanin hadisin manzon Allah kafin zamanin al-Imam al-Bukhari babu malamin da ya kai Ali ibn al-Madini babban masanin hadisi ne saboda tsananin ilimin sa al-Imam Ahmad bin Hanbal baya kiran sunan shi sai dai al-Kunya in ka duba siyaru a'lamin nubala na al-Imam Zahabi kana Ahmad ibn Hanbal la yusammihi baya kiran sunan sa saboda girmamawa gare shi innama yukannihi tabjilan lahu sai dai kira shi al-kunya saboda girmamawa gare shi wannan ba laifi bane a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn al-Madini qala yace hadathana Sufyan ibn Uyayna hadathana ibn Abi Nujayh Abdullah ibn Abi Nujayh an Ubaydillah ibn Amir shi kuma ya karbo hadisin an Abdullah ibn Amr ibn Amr ibn al-As kaga mutun nabi da ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsayin girmama babban mutum kaga ya kawo hadisin Abu Huraira wato wadanda suka ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan girmama babban mutum sahabbai sun kai mutum goma amma al-Imam al-Bukhari ya fara kawo Abu Huraira ya kawo hadisin sa hadisi na gaba ya kawo hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As yablughu bihi an-nabiyya yana isar da maganar sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dunga cewa hadisi ne al-marfu wato ya jingina maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yarham sabirana duk wanda baya tausayin karami daga cikin mu wa ya'rif haqqo kabirina kuma wanda baya sanin haƙƙin babban mutum daga cikin mu fa laysa minna duk baya tare da mu haka yazo a rubuce ko kaga hadisin ya zama daidai da hadisin Abu Huraira an samu hadisin Abu Huraira an samu hadisin Abdullah ibn Amr hadisin Abdullah ibn Amr yana sunan Abi Dawud kitabul adab babun fi rahma kuma yana sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisan a jere da hadisin Abdullah ibn Amr da hadisin Abu Huraira yana kitabul birri wasila babu ma ja'a fi rahmatis sibyan ya kawo shi a babu rahmatil walad akwai wata riwaya da tazo cikin sunan Tirmidhi hadisin Abdullah ibn Amr har yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yarham sadirana wanda baya tausaya ma karami daga cikin mu wa ya'rif sharafa kabirina kuma bai san darajar babban mutum daga cikin mu ba kaga ya dan bambanta ta wajen lafazi da wancan hadisin da yazo cikin wato al-adabul mufrad wanda Abdullah ibn Amr al-Imam al-Bukhari yake cewa yablughu bihi an-nabi yana jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda bai san darajar babban mutum a cikin mu ba manzon Allah yace fa laysa minna baya tare da mu شرح سنن الترمذي تحفة الأحوذي مجلد نشيد شافعي 40 ما لم يتي أبين ده النبي صلى الله عليه وسلم يكي نفي من لم يعرف شرف كبيرنا واند بيسان درجر ببامتن ده جتكين مبا تايا أكي سن درجن ببامتن سنن أو علما ببامتن شيني واند يهي قواي وشيكرو بباني توجن شيكرو وكما بباني تايل من الدين mutum na uku da ya ruwaito hadisin wanda al-Imam al-Bukhari bai kawo ba shine Abdullah ibn Abbas sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace laysa minna man lam yarham sabirana wanda baya tausaya ma karami daga cikin mu baya tare da mu wa yuwaqqir kabirana wanda baya martaba babban mutum daga cikin baya girmama shi baya tare da mu wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wanda baya umarni ayi abu mai kyau baya hana abu mara kyau wanda baya tare da mu hadisin Abdullah ibn Abbas shi ma ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 100 da sahihu jami'i saghir hadisi na 2443 da kuma 6540 al-Imam Tirmidhi yana sharhin hadisin yace ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda baya kaza baya tare da mu me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi al-imam tirmidhi yace malami yana fassara hadisin da cewa laysa min sunnatina laysa min adadina duk wanda ba shi da waɗannan sifofi to baya tare da sunnar mu kuma baya tare da ladabi irin namu ashe akwai ladabi na musulunci kenan akwai ladabi na musulunci akwai wato tarbiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka duk mutumin da ba shi da waɗannan sifofi to baya kan sunnar manzon Allah kuma baya tare da tarbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam حديثي نظرة حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح شيني عبد الله بن أبي نجيح سمع عبيد الله بن عامر يحدث ياتي عبيد الله بن عامر بعد لباري أن عبد الله بن عمرو بن العاص وترواية شيخهم هرينزو كعبد الله بن عمرو يبلغ به النبي مثله حديث da wanda ya gabata da wannan hadisi da hadisi na 354 duk lafazin su iri daya ne me ya bambanta su isnadin hadisin ne ya bambanta hanyar da al-Imam Bukhari ya karbo wancan riwaya ta bambanta da wannan hanya da ya magana ta hadisin 354 wancan hadisi na ya wato wanda muka karanta a baya kai ko amma duk ma'anar su guda حديث ينتهي حديث الذي أقدى ستين لأقو حدثنا عبد ابن سليمان الكوفي عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق شين من لتاف تاريخنا إمام المغازي ينتهي لتاف تاريخ تاريخ ابن إسحاق ينتهي كما لمن دا الإمام البخاري يرويته حديثا سو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده wato shi ne Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr har yanzu dai hadisin Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake laysa minna inda ya bambanta da waɗancan riwayoyi na baya kenan laysa minna baya tare da mu sannan aka ce man lam ya'rif haqqo kabirina wanda bai san haƙƙin babban mutum a cikin mu ba wa yarham saghirana wanda kuma baya tausayin karami daga cikin mu ashe babban mutum yana da haƙƙi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Amr bin Shu'aib wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo cikin al-Adab al-Mufrad din nan yana al-Musnad al-Imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud da al-Mustadrak al-Imam al-Hakim yana kitab al-Iman hadisin 216 to mutum na hudu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ruwaito hadisi game da girmama babban mutum shine Abdullah bin Umar hadisinsa baya cikin al-Adab al-Mufrad shi ma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna ya taho da lafazi irin wannan hadisin da ya zo daga Abdullah bin Amr laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu wanda bai san haƙƙin babban mutum a cikin mu ba to baya tare da mu don haka babban mutum yana da haƙƙi mai girma a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi ya san da wannan hadisi na gaba haddathana mahmud bin gailan al-adawi mahmud bin gailan al-adawi qala haddathana yazid ibn harun akhbarana al-walid bin jamil an al-qasim bin abd al-rahman sai aka kawo sahabi na biyar shine Abu Umama al-Bahili kaga Imam Bukhari yana ta koro hadisai saboda ya tabbatar maka girmama babban mutum sunnar manzon Allah ce ga hadisi sahabi na biyar shine Abu Umama al-Bahili anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace man lam yarham saghirina saghirana wanda bai tausaya makarami daga cikin mu ba wa yujilla kabirana wanda baya daukaka babban mutum daga cikin mu kaga an samu wata kalma kuma can annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai san haƙƙin babban mutum daga cikin mu ba nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bai daukaka babban mutum daga cikin mu ba kaga yana fassara hakkin babban mutum shine ka daukaka shi falaysa minna baya tare da mu hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana mujallal nabiyar shafi 257 kuma riwayar ta inganta ita ma tana silsilatu sahiha hadisi na 2196 halittafin al-musnad al-imam al-bazzar akwai sahabi na shida al-imam al-bukhari bai kawo hadisin sa ba a cikin al-adab al-mufrad shine ubadatu bin samit radiyallahu anhu qala shima ubadatu bin samit ya rawaito hadisi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laysa minna man lam yarham saghirana wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu wa yujilla kabirana shi ma riwayar sa ta zo da wannan kalma kaga hadisin yujillu ya zo daga Abu Umama al-Bahili ya zo daga Ubadah bin Samit wanda baya daukaka babban mutum daga cikin mu sai aka samu kari wa yafi bi alimina wanda baya cika malamin mu hakkinsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yafi li alimina wanda baya cika ma malamin mu hakkinsa kaga annabi ya hada su a wuri guda wanda baya tausayin karamin mutum baya daukaka babban mutum baya sanin hakkin malamai manzon Allah yace baya tare da mu subhanallah Allah ka tare mu kuma wannan hadisin baya inganta hadisin Ubadah bin Samit yana sahihu targhib hadisi na 101 yana sahihu jami'i saghir hadisi na 2443 maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mutane guda uku a wuri guda tausayin yaro shine karami da daukaka babban mutum shine mai yawan shekaru sannan da tabbatar da an bawa malami hakkinsa na ilimi mutum na bakwai shine sahabi da ake kira Wasilatu bin al-Asqa wanda yana cikin ashabu suffa wadanda suke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda basu da gidaje a lokacin da suka hijira zuwa madina ashabu suffa Wasilatu bin al-Asqa hadisin sa yana cikin al-mu'jam al-kabir na al-imam al-tabarani shi kuma yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham saghirana wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu shi ma sai ya ce walam yujilla kabirana wanda baya daukaka babban mutum daga cikin mu shi ma hadisin sa ya inganta yana sahihu targhib hadisin 103 sahabi na takwas shine bumairatu bin abi bumaira asalin sa bawan manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi ana kiransa bumaira bin abi bumaira hadisin sa yana al-mu'jam al-kabir na al-imam al-tabarani hadisi na 2154 yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham saghirana wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu walam ya'rif haqqa kabirina wanda bai san hakkin babban mutum a cikin mu baya tare da mu sai ya kara a riwayar sa wa laysa minna man gashshana kuma duk mutumin da yake cutan mu a kasuwa ta harkan kasuwancinsa baya tare da mu sai ya kara da cewa wala yakunu almu'minu mu'minan hatta yuhibba lilmu'minina ma yuhibbu li nafsihi hadisin sa ya zo da tsayi riwayar sa tafi riwayar sauran sahabbai tsayi kuma hadisin ya inganta saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatarwa riwayoyin sahabbai guda takwas kenan laysa min almuslimina man lam yujilla almusibna duk wanda baya girmama babban mutum mai yawan shekaru to wannan baya cikin wato musulmai wadanda suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله شيني عبد الله بن المبارك الحنبلي عبد الله بن المبارك dinnan shi ma babban malami ne cikin magabata wadanda suka yi zamanin su kafin zamanin su al-Imam Bukhari al-Imam Ahmad bin Hanbal wadanda su ne suka shahara a yanzu abin da yasa ko suka shahara saboda littafin da suka rubuta na hadisi amma wadancan na farkon sun fi su karfin ilimi
abinda kawai ya faru Allah kan daukaka wanda ya ga dama, saboda haka sai Allah ya daukaka almajiran sama da malaman su. Amma Abdullahi bin Mubarak babban malami ne, yana ma da littafi da ake kira Kitabul Zuhdi war Riqab, wanda har yanzu ana samu, yana da Kitabul Zuhdi Ibn Mubarak. To in ka duba Kitabul Zuhdi din zaka ga wannan hadisin da al-Imam Bukhari ya kawo, wanda kaga shi al-Imam Bukhari ba kai tsaye ya karbo hadisin wajen Ibn Mubarak ba, an Bishr bin Muhammad, sannan akbarana Abdullahi bin Mubarak. Ta Abdullahi bin Mubarak a Kitabul Zuhdi hadisin 388 zaka ga wannan hadisin, wanda shi da kansa ya rawaito. Kala akbarana Auf bin Abi Jamila al-Basri, Abdullah bin Mubarak yace Auf bin Abi Jamila al-Basri ya bani labari an Ziyad bin Mikraq qala, yace qala Abu Kinana al-Qurashi, Abu Kinana al-Qurashi majhulun, shi wannan malaman hadisi ba a san shi ba, a tarihi, domin ba a daukan hadisin mutum sai an san waye tukuna, to an jahilce shi. Amma duk da haka hadisin nan ya inganta. Me yasa aka ce hadisin ya inganta? Saboda yana da shawahid. Akwai hadisai da dama da aka samu masu isnadi hadadde ba tare da sun biyo ta hanyar shi Abu Kinana al-Qurashi ba, tunda an samu su hadisi ta wasu hanyoyi, da hadisin nashi ne kadai da ba za a yi aiki da shi ba. Amma akwai wata hanya da aka samu hadisin sabanin nashi. To don haka yasa in kaga wani a hadisin ya ce hadisin bai inganta ba, kai tsaye yana maganar riwayar wannan malami ne, amma hadisin shi kansa ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Anil Ash'ari ya karbo hadisin daga Abu Musa al-Ash'ari, shine al-Ash'ari, inda sahabi aka ce mai al-Ash'ari kawai, ana nufin Abdullah Abu Musa al-Ash'ari, sunansa Abdullah bin Qais. Qala Abdullah bin Qais shine Abu Musa al-Ash'ari, yace inna min ijlalillahi, yana daga girmama Allah, wato muna cikin babu na ijlalil kabir ko eh ban fada ba, wanda yana daga kamar wallahu alam, tana yiwa wadanda suka yi rubuta littafin suka yi wannan kuskure, domin hadisin nan na karshe ya kamata yana karkashin babin nan, saboda yana magana akan girmama babban mutum. Kada hadisin Mahmud, shine haddathana Mahmud bin Gailan, ya zo da hadisin Abu Umama al-Bahili, man lam yarham sagirana wa yujilla kabirana, ya kamata ya zo karkashin babi na ijlalil kabir. Amma masu rubuta littafin sai suka gabatar da shi kafin kawo babin. Ijlalil kabir ma'anansa daukaka babban mutum. To sai ya kawo hadisin nan na Abu Musa al-Ash'ari. Wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari bai jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta kamar yadda zamu faɗa. Inna min ijlalillah, yana daga daukaka Allah, yana daga daukaka Allah. Idan aka ce ijlal ana nufin daukakawa, ikrama zi shaybatil muslim, a karrama mai furfura in dai musulmi ne, yana daga ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala, a yi karimci ga mutum in dai musulmi ne yana da furfura. Wa hamilil Qur'an, da mutumin da ke ɗaukan Al-Qur'ani a zuciyarsa, mahaddacin Al-Qur'ani a karrama shi, amma akwai sharadi, gairil gali fihi, ba wanda ya zamanto wato ya ketare Al-Qur'ani ta wajen aikinsa ba, ba wanda ya wuce Al-Qur'ani ta wajen aikinsa, wato wanda aikinsa ya tsaya daidai kan Al-Qur'ani, wato kenan mahaddacin Al-Qur'ani mai aiki da karantarwan Al-Qur'ani. Walal jafi fihi, bai gaza kaiwa ba, bai wuce ba. Wa ikrami bis-sultan, da kuma daraja mai iko. Mai iko shine duk wanda ke da mukami, ba wai sarki ba, bis-sultan, mai iko, wato duk mutumin da ke da mukami ka daraja shi, shi ne ake nufi da bis-sultan, duk wani mai iko komi wato kankantan mukami da yake da shi, inda yana da mukami ka daraja shi, alamar kana daraja Allah subhanahu wa ta'ala kenan. Amma shi ma ba kowane mai iko ba, sai aka ce al-muqsit mai adalci a ikon nasa, idan mutum yana mulki yana adalci. Ka lura da wannan hadisi, hadisin nan yana da abin mamaki, hadisin yana da abin mamaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da dai Abu Musa al-Ash'ari bai jingina maganar ga Annabi ba, amma babu shakka maganar ta Annabi ce sallallahu alaihi wasallam, ya hada mutane guda uku a wuri guda. Da ya tashi yin magana sai ya fara da tsoho da ke da kurkura, shi aka fara magana a kansa. Yana daga alamar girmama Allah, ɗaukaka Allah, wato a karrama mutum mai kurkura idan dai musulmi ne. Aka fara da shi kafin a kawo magana akan mahaddacin Al-Qur'ani, kafin a kawo magana akan girmama mai iko. Kunga an fara gabatar da girmama babban mutum wanda ke da yawan shekaru, ashe mai yawan shekaru yana gaban shi. Shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke mana ishara da shi. Kuma in ka lura, shi girmama shi bai da sharadi, amma su kuma girmama su akwai sharadi. Saboda haka wanda ke nuna cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya tananta wajen umarninsa na a girmama manyan mutane waɗanda suke da shekaru cikin al'umma. Hadisin nan yana cikin sunan Abi Dawud, kitabul adab, babun fi tanzilin nasi manazilahu, inda al-imam Abu Dawud ya babe a saukar da mutane a masaukinsu. Wannan shine sunnar manzon Allah, babban mutum a karbe shi da girmansa, a girmama mutum, a aje shi daidai matsayinsa, inji al-imam Abu Dawud, hadisi na 4843. Kuma al-imam al-Baihaqi ya rawaito hadisin shi ma yana sunan al-kubra, hadisi na 2573. Malamai da yawa sun inganta wannan hadisi, kamar da muka ce hadisin yana da aibu. Wannan riwaya da al-imam Bukhari ya kawo tana da aibu, aibunta shine abokina na tazkura shi din nan da muka ce mutumin an jahilce shi ba a san shi ba. Amma kuma hadisin ya inganta, wato ana cewa isnadin sa yana da kyau. Al-imam Nawawi kusan duk littafansa idan ya kawo hadisin nan yana cewa hadisin ya inganta, hatta Riyadus Salihin, wannan hadisin yana cikin Riyadus Salihin, hadisin 360, ya ce hadisin yana da kyau. Al-imam Zahabi haka, Al-Hafiz Al-Iraqi, ga almajirinsa shine Ibn Hajar Al-Asqalani a littafinsa At-Talkhis Al-Habir. Ibn Hajar yana da littafi At-Talkhis Al-Habir a mujallar Nabi Shafi na 240, shi ma ya ce hadisin yana da kyau. Al-imam Suyuti mai littafin Al-Jami'u Saghir, hadisi na 2269, shi ma ya ce hadisin yana da kyau. Sannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisin ya inganta a littafin Sahihu Targhib, hadisi na 98, da Sahihu Jami'u Saghir, hadisi na 2199. Kaga girmama mutum mai yawan shekaru, shi yasa aka ce kurkura, don ita ce alamar ya girma tukun. Da zaran ya yi kurkura, to ya samu wannan girmamawar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shara'anta, yawan girmansa, yawan girmamawarsa. Wannan hadisin mun ce yana da aibu, amma ta inda ya inganta kuma shine an samu riwayar Abdullah ibn Umar. Wannan hadisin da ya zo cikin Al-Adab Al-Mufrad, riwayar Abu Musa al-Ash'ari ne, don haka yasa ya ce Anil Ash'ari. Amma akwai hadisin Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ya ce sami'tu an-nabiyya, na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqul inna min ijlalillahi ta'ala 'ala al-ibad, yana daga alamar bayi suna girmama Allah, wato sharadi ne akan bayi ba za su tabbata sun girmama Allah, sun ɗaukaka Allah ba, sai sun ɗaukaka waɗannan mutanen. Sharadi ne, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai yiwuwa ka ce kana girmama Allah alhali ba ka girmama waɗannan mutanen. Ikrama fi shaybatil muslim, a daraja mutumin da ke da furfura in dai musulmi ne. Wa ri'ayatul qur'ani man istara'ahu Allah iyyahu, wanda ya zama Allah ya bashi wato tsaron Al-Qur'ani, shine mahaddacin Al-Qur'ani, wanda ya zama yana tsaron Al-Qur'ani, ya zama an daraja shi. Wa ta'atul imam, sannan kuma biyayya ga wanda Allah ya bashi shugabanci, yani al-muqsit, wato shugaba mai adalci. Hadisin Abdullah ibn Umar yana Shu'abul Iman na al-imam al-Baihaqi, al-khamis wa sab'una min Shu'abul Iman, wato reshe na 75 rassan imani. To amma shi al-imam al-Bukhari da ya kawo hadisin Abu Musa al-Ash'ari dinnan, ya san da hadisin Abdullah bin Umar bai kawo shi ba, me yasa? Saboda yana da wani littafi da ake kira At-Tarikhul Kabir al-Imam al-Bukhari, yana da littafi da ya rubuta At-Tarikhul Kabir, akwai At-Tarikhul Sughir. A cikin At-Tarikhul Kabir hadisi na 1553 al-Imam al-Bukhari ya ce hadisin Abdullah bin Umar bai inganta ba, wato shi a wurinsa hadisin nan da ya kawo cikin al-Adabul Mufrad shi ne wanda ya inganta. Kuma ba shi kadai bane, akwai wadanda suke ganin riwayar Abdullah bin Umar tana da rauni, kamar Ibn al-Jawzi ya kawo shi cikin al-Mawdu'at hadisin 383, amma ana aje hadisin a matsayin sahihul ligairi. Alamar kana girmama Allah a samu kana daraja mutum da ke da kurkura. Fa kana haqqan ala kulli man ra'a hadhihi al-alama fi insanin an yujillahu. Tilas, indai kaga musulmi da kurkura ka daraja shi, wajibi ne. Shi yasa hadisin Abdullah bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana daga sharadin ma daraja Allah madaukaki. Idan baka girmama shi ba, to girmamawa da kake ma Allah na kafashiya ce. Ka duba yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su wuri guda. Shi wannan da aka ce yana da kurkura ba a ce yana da ilimi ba, ba a ce yana da dukiya ba, ba a ce yana da mulki ba, kawai saboda kurkurarsa Allah ya saka shi a sahu ɗaya da mahaddacin Al-Qur'ani. Ka duba darajar da manzon Allah ya bawa mutumin da Allah ya bashi yawan shekaru, an sa shi layi guda da mai haddan Al-Qur'ani da wanda Allah ya bashi iko. Wato yanda kake girmama sarki, yanda kake girmama shugaban kasa ko gwamna ko wani mai iko, to ya kamata girmama wannan ya zama daidai ta wajen yadda kake bawa manyan mutane. To amma girmamawan kamar yanda yake cewa hakki ne, akwai yanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani yanda ake ba, yanda kaga dama za ka yi ba. Duk da cewa an ce a girmama mutum saboda yana da kurkura, saboda yana da yawan shekaru, ba yanda kaga dama za ka yi ba. Sai kuma mu koma ga manzon Allah, sai mu tambaye shi, ya Rasulullah, ta yaya za mu tsaye da wannan hakki na manyan mutane, ba wai mu yi amfani da kawudan ba. Allah ya sa mu gane, dan zai zama mun yi shishidi kenan. Hadisi na gaba, حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يا سيدي داود وانا رباية إن كالورا وانا وتبابك دمك كرنتاوا يا كاو حديث عبد الله بن عمرو يا ميمي تاشي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر الله يتشي laysa minna baya tare da mu man lam yarham saghirana, duk wanda bai tausayin karami daga cikin mu, wa yuwaqqir kabirana, kuma ya martaba babban mutum daga cikin mu. Me yasa al-Imam Bukhari ya sake kawo hadisin? Saboda wannan kalma yuwaqqir, saboda kalmar ta zo cikin Al-Qur'ani, inda Allah ke mana umarni mu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kawo kalmar ta al-wiqa. To idan girmama manzo da za a yi, an kawo kalma ta at-tawqir, aka zo ga mutumin da ke da yawan shekaru, shi ma a masa, kaga yana nuna cewar haramun ne a samu kawula tanta babban mutum, imma ta lafazinka ko ta aikinka ko ta isharanka, domin shi ne at-tawqir. Ka girmama mutum, ka martaba shi ta yanda ba za a samu kawula kanta shi ta kowace fuska ba. Hadisin yana sunan Tirmidhi da Al-Musnad al-Imam Ahmad, shi ma ya inganta, yana silsilatu sahiha hadith mujallal na 5 shafi na 230. Ka yi la'akari da wa yuwaqqir kabirana, yuwaqqir kabirana, ya girmama ya martaba babban mutum daga cikin mu, martaba babban mutum daga cikin mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mutumin da ke da yawan shekaru daraja kwarai, domin kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da cewa idan dai mutum yana da yawan shekaru, to yana tare da mu kamar kayi zamani da manzon Allah ne. Yi waƙir kabirana, don in kana cikin al'ummarsa kamar kana tare da shi ne. Allah ka sa muna tare da wannan siffa. To wannan lafazi na yi waƙir kabirana ya kawo mu ga mutum na tara daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya rubuta wannan hadisin. Shi kuma ya zo a nashi hadisi akwai kalmar ta yuwaqqir, ga hadisin Abdullah ibn Amr shine Anas ibn Malik. Anas ibn Malik shi kuma labari ya bayar, yace ja'a shaykhun yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wani tsohon mutum ne ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam, wani tsohon mutum ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta al-qawm anhu an yuwaffi'u lahu, jama'ar da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama sun noke sun ki buda mar ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Gashi tsoho ne yana son ganin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma wadanda ke wurin sun ki budawa, manzon Allah ya hangi tsohon gashi yana son zuwa, yana kallo mutane sun ki budawa yadda tsohon zai iso gare shi. Shine sai manzon Allah yace laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana, sahabbai suna ji duk wanda bai tausaya ma karami daga cikin mu ba, duk wanda bai martaba babban mutum cikin mu ba, to ba ya tare da mu. Sai aka buda tsoho sai ya wuce. Hadisin yana sunan Tirmidhi kitabul birr wa sila, babu ma jaa fi rahmatis sibyan, shi ma hadisin Anas bin Malik ya inganta, yana sahihul jami' saghir, hadisi na 5445. Hadisin ya zo daga Abdullah ibn Abbas, kamar yadda muka ce a baya, shi ma ya kawo kalma ta yuwaqqir kadirana, riwayar sa ita ma ta inganta, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kadirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hadisin Anas, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kadirana. Sai mutum na goma shine mutum na karshe daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Jabir bin Abdullah al-Ansari, shi baya ruwaito wannan hadisi na girmama manyan mutane, yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man laysa minna man lam yuwaqqir kabirana, duk wanda bai martaba babban mutum daga cikin mu ba, wa ya'rif haqqa kabirina saghirina, bai san haƙƙin yaro daga cikin mu ba, to baya tare da mu. Wannan yasa malamai suka yi sharhi akan waɗannan hadisi, don sahabban suna da yawa. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma, kowane ya rawaito hadisi wanda duk bai daraja babban mutum ba, baya tare da annabi. Kaga wannan kalmar tana da nauyi, ko da dai ba a ce mutum ya kafurta ba, amma annabi da kansa yace baka tare da ni, kaga zai wuya a kiyama ka zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk inda aka samu babban mutum, to fa yana da kima, yana da wani haƙƙi da yake kan kowane musulmi. Malamai sun yi sharhi kan wannan hadisi, malamai da yawa. In ka dubi sharhin waɗannan littafai, sharhi na Sunan Abi Dawud, sharhi na Sunan Tirmidhi da sauransu, kamar misali a littafin Tuhfatul Ahwazi da mujallad na 6 shafi na 40, malamin yana magana akan at-tawqir, shine lam yu'azzim kabirana huwa shamilun lishabi wa shafi, wato idan aka ce wanda bai martaba babban mutum ba, to hatta su kansu manyan mutanen su ya su dole su martaba junansu. Saboda wannan kalma, saboda wannan umarni, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kalma ta ishara da take mana, take nuna mana alamar ka shiga sahun manya, shine a samu kulfura ta fara fito ma. Wannan daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to alamar wajibi ne a baka naka haƙƙi, akwai wani haƙƙi da kake da shi cikin al'ummar manzon Allah. To saboda daraja wannan kurkura, hatta su kansu manyan mutane, bai kamata a samu babban mutum ya wulakanta wani babban mutum ba, wato tsoho ya wulakanta wani tsoho, to ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamu Tirmidhi akwai wata hadisi da ya rawaito daga Anas bin Malik, wata riwaya ta shi, yana kitabul birri wa sila, babu ma jaa fi ijlalil kabir. Anas bin Malik yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce ma akrama shabun shaykhan li sinnihi, babu wani saurayi wanda zai daraja tsoho saboda yawan shekarunsa, illa qayyaba Allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi, face Allah ya hada shi da wanda zai daraja shi in shi ma ya tsufa. Wato kamar kenan, in ka wulakanta tsoho lokacin da ka tsufa, kai ma Allah zai yi nufi sai an wulakanta ka. In ka daraja tsoho, to kai ma Allah zai hada ka da wanda zai daraja ka idan ka tsufa. Wannan hadisin yana Sunan Tirmidhi, yana المؤجم الاوسط الامام الطبراني لكما الشعب الايمان الامام البيهقي الامام السيوطي ياتي حديث ينا ركو ان كدوب فيض القدير شرح الجامع الصغير الامام البناوي ومجلد نبير شافينا قريب يد 43 اما da yawa masana hadisi suna rauna da wannan hadisin saboda kalmar da ta zo a cikin hadisin qayyaballahu kalmar qayyaba tana zuwa ne da ma'ana mara kyau ba ta zuwa da ma'ana mai kyau amma dai an samu malamin da ya kyautata isnadin wannan hadisi shine al-Imam Suyuti in ka duba silsilatu da'ifa hadisin 304 wato akwai malamai da yawa wadanda suke rauna da shi to sai dai akwai wata riwaya ta Anas bin Malik har yanzu da take karfafa wannan النبي صلى الله عليه وسلم يتي والذي نفسي بيده إنا مكران سوى دوان درايوة تاكي حنوسا لا يبق الله رحمته إلا على رحيمه الله بي سو كد رحمة سا سيغمي توسي الله بي سو كد رحمة سا سيغمي توسي كذا وانا يا حدا دوان كان حديثنا أنس بن مالك واتو ينا قد تشيور إذن بك توسيا مطوه بكي to Allah bai saukar ma da rahama kenan hatta lokacin da ka tsufa ba za ka samu girmamawa daga wajen mutane ba saboda rahamar Allah ba ta tare da kai kaga wannan hadisin yana tabbatar da wancan din yana da kyau lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ya yi rantsuwa ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa Allah bai saukar da rahamarsa Allah bai saukar da tausayinsa sai ga mai tausayi sai sahabbai suka ce ya rasulullah dan tausayi kan ai kulluna yarham kowa ka gane anan yana tausayi sai manzo Allah ya ce a laysa bi rahmati ahadikum sahibuhu ba wai tausayin da wani ke ma wani ba la yarhamun nasa kafata duk dan adam duk inda aka samu tsoho ka daraja shi shine maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حديث ينا لتنمى الإمام أبو يعلى إن كدوب سلسلة الصحيحة حديث ينا ينقلت حديث دليل الستين دبقي وانا يعلون تيوار باطوه مسلمين كده بدود تيوار رواية دمك يتكارن تاوى أبي كلمر المسلم با كلمر تنادون تيوار طوه مسلمين كده ذاك درجة با لوكة تند صحابي سكا فدوا لن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ليس برحمة أحدكم صاحبه ba wai kai musulmi ka tausaya ma dan uwanka tsoho musulmi ba yarhamun nasa kafata ka tausaya wa mutane baki dayan su ashe ba wai tsufar sai ta musulmi ne kawai ake daraja ta ba hatta wanda ya tsufa in kafiri ne a daraja shi sai fa idan yayi abinda za a saukar da girman nashi tunda idan ya wulakanta addini to babu shakka ya kada girman sa don haka shi musulmi yana tausaya wa mutane ne baki dayan su kamar yadda ake so ka tausaya ma yara baki daya ba wai musulmai kadai ba ka tausayawa yara hadda na kafirai ba wai kuma ka tausayawa wato tsoho musulmi kadai ba hatta wanda ya tsufa kafiri ka tausaya mishi wal muslimina kafatan idan ya zama an samu wanda ke da bukatar taimako ka taimaka masa akwai wasu misalai da dama waɗanda shari'a take mana ishara da su wanda zaka lura baya ga waɗannan hadisan akwai dalilai da yawa inda zaka dubi tsarin shari'ar musulunci zaka tabbatar da cewa lallai manzon Allah ya ba matsofi haƙƙi da ma'ana ya girma matsofi ya girma manyan mutane waɗanda suke da yawan shekaru duk mutumin da ke da yawan shekaru ya gode ma Allah akwai wata daraja wacce Allah madaukaki ya bashi a sunnar manzon Allah misalai kamar guda biyu misali na farko shine sallama tana da matsayin kanta a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin abu huraira da ya magana akan sallama wanda yana cikin sahih al-bukhari kitabul istizan babu taslimil qalil ala al-kaseer hadisin abu da yadda 763 annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya mana ka'ida koko sharadi game da sallama yace yusallimu as-sagiru ala al-kabiri yaro ne zai fara sallama ga babban mutum kaga wannan yana nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama manyan mutane yaro ne ya kamata ya fara sallama ga babban mutum wal maru ala al qaidi mai wucewa shi da ya kamata ya sallama ga waɗanda ke zaune wal qalilu ala al kaseeri mutane kaɗan su ya kamata su fara sallama ga mutane masu yawa idan an haɗu. Ashe yawan shekarun shi ya bada wannan daraja, wanda ke da yawan shekaru to ka fara sallama gare shi. Wannan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wanda ya zo yusallimu sagiru alal kabiri. Akwai inda ma ya taho da lamun na tawkidi, kamar riwaya ta al-Imam Ahmad, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li yusallimu sagiru alal kabir, lallai ne karami ya fara yin sallama ga babban mutum, lallai ne, wanda shi ke nuna cewa wajibi ne ka fara sallama din. Sabanin yadda akasar malamai ke cewa ai sallama farkonta sunna ce, amsa wacce wajiba. Dalilai da dama suna nuna cewa fara sallaman wajibi ne, mai da sallamar ma wajibi ne, saboda hadisai da dama da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar misali wannan hadisi, liyusallim as-sagiru ala al-kabir wal maru ala al-qa'id wal qalilu ala al-kaseer, lallai ne karami ya fara gabatar da sallama ga babban mutum, mai wucewa ya zama shi zai fara sallama ga wanda ke zaune, mutane kaɗan ya zama su za su fara sallama ga mutane masu yawa. Amma ta wajen musafaha fa la, sai aka ce wanda zai fara musafaha shi ne babban mutum. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya haɗu da yara ba su ke fara ba shi hannu ba, shi ke ba su hannu. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke fara yin musafaha ga yara, saboda akasi ne ga ainihin lafazin baki. Ta lafazin baki yaro ya fara yi, girmamawa ne ga babba. Ta aiki na jiki yaro ya fara yi, yana zama kamar rai ne ga babba. Sai aka ce lafazin yaro ya fara, amma musafahar fa babba ne zai fara. Haka manzon Allah yake. Sannan akwai wata hikima ma, akwai wata hikima wacce malaman fiqh suke magana a kanta, saboda yara wato a lokacin da suke ƙanana, nisantar jikunansu malaman fiqh suna ce mana shi ne mafi dacewa akan kusantarsa, matukar ba yaranka ba ne, domin ta hakan akan samu waɗanda ke fasadi na liwaji da yara. Don haka yasa malamai ke kyamatar yaro ya zama shi zai fara ba da hannu ga babba, don ba a san wani irin babba ba ne wannan, tana yiwa babban banza ne. Amma babban ya fara yin sallama, ya fara musafaha ga yaro, wannan dalili yasa ake kyamatar da haka. Amma kuma ba laifi ba ne, illa dai babu shakka abinda sunna ta fi so shi ne shi babban ya fara ba ma yaro hannu. Wato yana daga kuskure da wasu ke yi, idan ya haɗu da wani babban mutum da yaron su zai ce ba shi hannu mana ku yi musafaha, la, babban ne ya kamata ya fara ba shi hannu su yi musafaha, amma sallama shi karamin ya fara, ya kamata ya fara. Don wannan ya samu hadisai da dama daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, misali na biyu wanda za mu bayar shi ne ta wajen sallah, ta wajen limanci, wanda nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da cewa babban mutum yana da kima a sunnarsa. Akwai hadisi mai riga mun karanta shi a littafin nan, hadisin 213, mun karanta wannan hadisi a baya, hadisin Malik bin al-Huwairis. Malik bin al-Huwairis ya bada labari, ya ce ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mun tashi daga garinmu muka zo Madina, muka ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu shababa, muna matasa. Matasa ne suka bar ƙauyensu suka hada kai saboda su bakunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana sahih al-Bukhari, kitabul azan, babu man qala li yu'adhdhin fi safari mu'adhdhin wahid. Malik bin al-Huwairis yace fi nafarin min qaumi, muna cikin wata jama'a daga garinmu muka taso daga Nas zuwa Madina. To lokacin da suka zo Madina, wato suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun zauna tare da manzon Allah suna karatu, sun taho da dama. Wata riwayar ada cewa wato sun kai mutum 20, ba su faɗi adadinsu ba, kamar yadda Ibn Hajar ya magana cikin Fathul Bari, yana mujallar na 13, shafin 236, illa dai idan aka ce annafaru adadun la wahida lahu min lafzihi, muna cikin jama'a da yawa daga ƙauyenmu musamman muka taso saboda mu ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda da larabci annafaru min salasatin ila ashara, mutum uku zuwa goma. Amma akwai riwaya da take cewa su biyu ne ma suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam. wanda masana hadisi suke kokarin hada wadannan lafuzza da suka zo daga Malik bin Uwais, shin sun zo da yawa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa su biyu ne? Kina al-Imam al-Qurtubi yake cewa tana yiwuwa ba sau ɗaya ne suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, an samu ziyarar akai-akai. Amma Ibn Hajar ya ce la, riwayar hadisin guda ɗaya ce, hanya guda ta ruwaito wadannan lafuzza ne. Wal aslu adadu ta'addu, adamu ta'addu, asali wato ziyara guda ce Malik bin Uwairis da shi da wasu jama'a suka matasa suka kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo Madina. Amma sai mutum biyu daga cikinsu suka je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'alla malikan wa rafiqahu ada ila tawdihi, bayan sun yi bankwana da manzon Allah sai Malik bin Uwairis da wani daga cikin waɗannan matasa suka sake dawowa su biyu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda buƙatar wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa a'ada alaihim ma ba'd ma awsahum fi, sun dauka ko Annabi zai gaya musu wata wasiya daban sabanin wacce gaya musu da lokacin da suka zo gaba ɗayan su. Amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita abin da ya faɗa musu da lokacin da za su koma, ya gaya musu wata magana bayan sun tafi sai su biyun suka dawo saboda sha'awar je su sake jin lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko za a samu wata wasiya ta daban. Fa'ada alaihi ma ba'da ma awsahum bihi ta'kidan, sai zama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita abin da ya faɗa musu. Kaga wannan ya nuna cewar Annabi bai ware su da wata wasiya ba sabanin sauran abokan tafiyarsu. Malik bin Uwairis yana bada labari yace sun taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Basra, su mutanen Basra wata kabila da ake kira Banu Layth, kabila ce mashhuriya. Basra babban gari ne a kasar Iraq, shekara ta tara daga hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Amul Wufud ko sanatul Wufud, shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga samun baki daga sassan kasashe na duniya, ana ta zuwa ana mubaya a gare shi ana musulunta. Wannan shekara shi yasa aka yi mata suna sanatul Wufud, shekaran baki, saboda jama'a sun yi ta bakuntar Annabi sallallahu alaihi wasallam saura shekaru biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kafin yakin Tabuka. An yi yakin Tabuka a watan Rajab hijira na shekara tara, sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tafi yakin Tabuka, kamar yadda zo cikin Fathul Bari mujallad 13 shafi na 236. To sun bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam matasa, kamar yadda Malik bin Uwairis ya faɗa, matasa ne zalla suka haɗa kai suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan yake nahnu shababa mutaqaribun, mu matasa ne sa'o'in juna gaba ɗayan mu. To sun taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqamna indahu 20 yawman wa layla, mun zauna kwana 20 muka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. To sai Malik bin Uwairis ya ce wa kana rasulullahi rahiman rafiqan, manzon Allah ya kasance mai jin kai mai tausayi, mai tausayi mai jin kai, saboda haka shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwatan halin sahabbansa. Manzon Allah yana kiwatan halin sahabbai, yana lura da halin kowane mutum. Waɗannan matasa zalla sun bar garinsu wanda ke da nisan gaske kasar Iraq, sun taho Madina, sun zauna har kwanaki 20, manzon Allah yana kallon su. Shine shi Malik bin Uwairis yace falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana, lokacin da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamani ai muna sha'awar mu koma ga iyali, wanda wannan shine hujjar da take nuna cewa ba daidai bane mutum ya ce sai ya gama karatu kafin zai yi aure. Wannan hadisin shi kadai ya isa hujja. Malik bin Uwairis yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karance mu kwanaki 20 ba ma tare da iyalanmu, kuma duk matasa ne mu, suna me suke a garin Madina, suna karatu, suna karanta sunnar manzon Allah, suna karanta alqur'ani, suna karanta musulunci. Amma akwai matsala guda, matsalar ita ce ba su da mata a gurin, kaga akwai mushkila babba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya lura suna sha'awar komawa ga iyalansu, domin idan kana karatu ya za ka yi da sha'awar kuma jima'i, manzon Allah ya lura kadish takna mun kosa mu tara da mu samu iyalan mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ga amar ba saboda suna sha'awar zama su yi karatu amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace ku zo na suka zo suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a ku bani labarin basara mana ku duba hikimar manzon Allah ku bani labarin basara kai ya basara kana da yawa ina da mata to kai fa kaga ya gane duk suna wasu na da aure aini ina da tsoho na da nake kulawa da shi a ni ba ni da ban yi aure ba sa'alana amma tarakna ba'dana yana tambayar mu daya bayan daya suwa muka bari a baya sai muka bashi labari kaf ashe duk suna da mata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan irji'u ila ahlikum ku koma ga matanku kaji manzo Allah yanda ya gabatar da haƙƙi na aure akan neman ilimin sunnarsa ka zauna Madina kana karatu gaban manzon Allah ba ka da mata matsala ce shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji'u ila ahlikum ku koma ga iyalanku fa aqimu fihim ku zauna cikin iyalan wa 'allimuhum ku karantar da su irin abin da kuka sani tsawon kwana 20 da kuka yi a wurina wa murruhum ku ringa musu umurni saboda shi addini sai an yi umarninsa ga mata da yara in ba kuna sa'ido kuna musu umarni ba za su yi ba kaji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu shi yasa tarbiyyar mace ta zama sharadi ga aure komai ilimin mace komai girmanta tana bukatar tarbiyyar mijinta saboda dole ne miji sai ya yi umarni kafin mace ta aikata wani abu kamar yaro ne don haka yasa mata zalla ba su yin tarbiyya mata zalla ba su iya ba da tarbiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace allimuhum wa murruhum wa zakara ashiya annabi ya gaya musu abubuwa da yawa Malik bin Huwairis yace ahfabuha aw la ahfabuha wasu na kiyaye wasu kuma na manta amma annabi ya faɗa mana abubuwa da dama ku koma gida ku koma ga iyalanku kuma abin sha'awa shine sun koma ga iyalan nasu tunda suka koma bai sake dawowa ba tunda wannan umarni ne na manzon Allah kuma iyayen da ya ga annabi yake sallah haka yake karantarwa har zuwa mutuwar shi bai bar karantar da abin da ya ilimin da ya samu a Madina na kwana 20 din nan ba sai ya ce musu a ƙarshe wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku rika yin sallah yanda kuka ga ina sallah amma fa idza hadarati salatu idan lokacin sallah ya zo falyu'adhdhi lakum ahadukum asamu wani daga cikin ku ya kira sallah wani daga cikin ku kaga yadda aka ce ahadukum koma waye ya kira sallah sai ya ce wali ya ummakum akbaruku amma ba wanda ya fi ku tsufa shi zai limace ku wanda ya fi ku tsufa shi zai limace wannan hadisin yana sahih al-bukhari kitab al-azan باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة حديث عند رشيدة لتلاتين لدايا سننا كتاب الأذان باب إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم حديث عند رشيدة لتسئل لدايا ينا صحيح مسلم كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة وعيفي تنشنتا يلي منشي كاقا أولنا رواية النبي صلى الله عليه وسلم يتي مسو واند زي لي منشي كشيني واند يتي كيوان شيخه don haka kiran sallah ba a duba cewa babba ne yaro ne don haka yasa malaman fiqh suke cewa ko yaro ne ya kira sallah tana isarwa amma idan aka tashi limanci dole sai an bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam falyakummahum akbaruhum wanda ya fi yawan shekaru ya limance su to nan aka samu matsala guda saboda hadisin sai ya karo da wani kuma akwai wata riwaya ta al-Imam Bukhari tana kitabul magazi nan ma labarin wani sahabi ne da ake kira Amr bin Salama shi kuma Amr bin Salama wanda hadisinsa kenan guda ɗaya ma a cikin sahihul Bukhari hadisinsa guda yana kitabul magazi ya bada labari yana cewa kunna bima'in mamarran nasi shi kuma mutumin Najd ne kusa a cikin ƙasar Larabawa kaga su Malik bin Huwairis mutanen Basra ne amma su kuma waɗannan mutanen Najd ne sannan suna kusa da wani rafi to dama gari idan yana kusa da rafi to yana samun matafiya saboda ƙasar Larabawa akwai ƙarancin rafuka don haka sai matafiya suna bi ta garin in mutum ya fito daga Madina, Makka, zai wuce Sham sai ya bi ta gurin, zai wuce ta yankin Farisa sai ya bi ta gurin. Wa kana yamurru bi rukuban, Amr bin Sallama yake ba da labari yace to mu kuma inda muke din nan matafiya mahaya suna biyowa ta garin mu. Yamurru nasu idza atawun nabi sallallahu alaihi wasallam, mutane suna ta wucewa ta garin za su je Madina, sun dawo Madina. To don haka duk sa'ilin da aka yi baki sun zo garin za su wuce suka yi sansani saboda wannan rafi, sai mu rika yi musu tambaya. Wa nas'alukum malin nasi, tunda zamanin su babu radio, babu jarida, ina labarin gabas ko ku ina labarin yamma. To sai zama a lokacin duniya gaba ɗayanta babu labarin da ya shahara irin labarin bayyanar manzon Allah. Don haka kowane gari aka gaba ko aka yi kokari a tambaye shi ina ka fito Madina, ma hazan rajul, ina labarin mutumin nan da aka ce ya fito da wani sabon abu ya raba kan al'umma. Yas'aluna an annabi sallallahu alaihi wasallam an halil ard ma'ahu, mutanen garin za su taho ga baki suna tambayan su ya labarin halin da larabawa suke ciki, tunda an san bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan aka tambaye su sai matafiya su ce yas'umu anna Allah arsalahu, waɗannan matafiya ne su ce a mutumin da yake Madina kuke tambaya, ai ai mutumin yana nan sunan shi Muhammadu, yana korafin wai Allah ne ya aiko shi. Wa auha ilayhi, Allah yana masa wahayi yana karantar da shi kaza kaza kaza. To shi Amr bin Salama lokacin fa yaro karami ne, amma idan manyan gari sun zo suna irin wannan tambaya zai bi su, sai ya zo ya zauna shi ma. Sai su ce a to me da me kuka je yana karantarwa sakon da Allah ya aiko mishi? Sai matafiyan su ce to mun karanta wai alhamdulillahi rabbil alamin, hadda zuwa karshen Fatiha, wani ya haddace bai musulunta ba fa, amma wani ya haddace Fatiha ko wasu surori. To yaron yana ji sai ya nade ya haddace, yana jin abinda aka faɗa na sakon da Allah ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haddace. فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا. فجعلت أحفظ ذلك الكلام. أمر بن سلمة يتنيك وسئنا تحدثي مغنغنون دا أكي جنجي ناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتي وكنت غلاما حافظا رواية الإمام أبو داود. يتي ني لوكا تنيارو نيدا ألا يما بيور حدا دم غلد دا كفتا سوطي تازونا بقلوانا جوانا يارو حفظت من ذلك قرآن كثيرا. saboda haka matafiya sun fito Madina an zo ni ma na biyo sun faɗi irin suran sai in haddace. Waɗannan sun zo wucewa yaya wata sura kuka ji, su masu ba da labarin ba ma musulmai ba ne, wasu kuma musulman ne, amma idan sun faɗa ya haddace. Ya ce kafin ma su baƙunci manzon Allah yana da haddan mafi yawan alƙur'ani, saboda duk maganar da ya ji ya ɗauka. Yace fa kuntu ahfazu zalika alkalam wa ka'annama yuqarru fi sadri, idan naji maganar kamar wato manna ta ake a cikin kirjina, kamar wani danko ne da ka faɗi maganar ta shiga ta zauna, bana buƙatar ma in yi bitanta. To amma a zamanin Larabawa sun noke busu musulunta ba, da yawa suna shakkan musulunta, abinda ya sa kuwa sun camfi garin Makka. Kamar yadda Amr bin Salama yake faɗa, ya ce Larabawa sun yi camfi game da Makka. Idan mutanen Makka sun karɓi addini, to balaraban duniya kaf zai yarda, amma idan mutanen Makka ba su karɓi addini ba, to duk inda balaraban yake yana shakka. Me dalili? Saboda Makka ta shahara tun a zamanin jahiliya, Allah yana tsaronta, mutumin banza ba zai ci nasara akan Makka ba, kamar yadda Allah ya maganin waɗanda suka yi ƙoƙarin rusa ɗakin Ka'aba. Saboda haka yasa suka dogara da cewa in dai mutanen Makka ba su karɓi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to Larabawa ba za su karɓa ba. Don haka yasa ƙauyukan duk ba su karɓa ba. Fa yaquluna, sai in ka ce jama'a ku musulmai, yace a utrukuhu wa qaumahu, ku kyale shi da 'yan uwansa. Amma in 'yan uwan sun karɓi addinin, saboda ai mutanen Makka su ne 'yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam, in sun karɓi addinin, fa innahu in zahara alaihim, in ya ci nasara a kan Makka, in dai aka ce muku garin Makka ta karɓi musulunci, fa huwa nabiyyun sadiqun, annabin gaskiya ne. To duk za mu yi. Falamma kanat waqa'atu ahli al-fati, Amr bin Salama ya ce to ana nan sai gashi Allah ya ba mu annabi nasaran Makka, gaba ɗaya Makka ta musulunta, ba dara kullu qaumin bi islamihim. Saboda haka duk jama'a sai baƙuntar manzon Allah ake, shekara guda aka dinga zuwa Madina ana karban musulunci ana mubaya'a wa badar abi sai shi yace ni ma babana a kauyen mu sai yaga to shi da jama'ar sa fa lokaci yayi da za a kai Madina bi islamihim don haka yasa riwayar kashi biyu wannan yana sahih al-bukhari akwai riwaya da tazo cikin al-mu'jam al-kabir na al-imam al-tabarani wanda yake nuna cewa haddashi aka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadima a wancan riwaya yace babana da mutanen gari sun tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suma da suka dawo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mana ga abinda manzon Allah ya faɗa musu kafin su dawo manzon Allah yace musu sallu salata kaza fi hini kaza ku yi sallah kaza a lokaci kaza wa sallu salata kaza fi hini kaza sallah ta kaza ku yi ta a lokaci kaza fa idza habaratis salatu amma idan lokacin sallah yayi fal yu'adhdhin ahadukum sai a samu wani daga cikin ku ya kira sallah wal ya'ummukum aktsarukum qur'ana amma wanda yafi ku yawan haddan alqur'ani shi zai libance ku kaga an samu labari kashi biyu ga labarin Malik bin al-Huwairis annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu idan lokacin sallah yayi wanda yafi yawan shekaru shi zai zama liman wannan labarin Amr bin Salama shi ma yana sahihul Bukhari da wasu littafan hadisi kamar sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu idan lokacin sallah yayi wanda yafi yawan haddan alqur'ani shi zai limanci yace fa nazaru to sai mutanen gari suka ce to yanzu za a nemi liman tunda annabi yace wanda yafi haddan alqur'ani فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانا اكثر متانن قوي تو كنجي فا غا سابون da manzo ya gaya mana liman yafi kowa hadda dan haka kowa ya baje haddansa yaro dan karami dama shi tuntuni kafin ma su je su bakunci manzo Allah ya samu haddansa yace ana ta bin mutane daya bayan daya yace sai gashi duk garin ba wanda yafi sanin alqur'ani ce to gashi kuma dan karami yanzu ya zame yace na samu hadda lima atalaqa min ar-rukman saboda haka wato surorin da nake ta hadda wajen matafiya fa kaddamuni baina aidihim don haka tunda annabi yace wanda yafi haddan alqur'ani ya zama liman ai annabi ya san tana yiwa wanda yafi hadda ya zama ba tsoho bane yana iya zama yaro amma tunda bai ce musu in ba yaro bane to ya nuna kowaye yafi hadda liman ne saboda haka suka ce to kai amru zo kai ne limamin mu da kansa ya ce wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin shekarun nawa ko dai shida ko bakwai ga tsofi nan sai su yi sahu shi kuma yana gaba tunda shi ne mahaddacin alqur'ani wa kana alayya burda kuntu idza sajadtu taqallasat anni dai rigar tawa karama ce idan na yi sujuda sai ta dangale suna tafe suna ganin al'aurarsa shine wata mata hadisin yana sunan abi dawud hadisin 285 wata mata ta ce waru anna aurata kariikum ku kuwa limamin naku ku rufe mana al'aurata mana to yau kace ya za a yi sai aka yi karo karo aka yi mai kayan sawa aka dinka wa liman sutura to tun daga lokacin saboda wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yaro ya zama limamin su kuma har zuwa mutuwarsa ba su yadda sun canza liman ba don umarnin manzon Allah yana dan karamin nan shike ba su sallah don haka yasa in kace yaro ba zai yi limanci ba sai a ce ta ina ga abin da ya auku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka masa dinki yace fashtaru faqa'u li kamisan sun hada kudi sun saya mai riga aka dinka fama farihtu bi shay'in farhi bi zalika alqamis ban taba murna da wani abu a rayuwa ta ba irin kayan da aka min din nan saboda a garin na zama babba ni ne liman akwai riwaya da tazo cikin sunan Abi Dawud Amr bin Salama yace fa ma shahidtu majma'an min jarmin in dai aka samu haduwar mutane kuma ta kabilan mu suna ke kira banu jarmi in dai aka samu haduwar jama'a illa kuntu imamuhum ila yawmi hadha duk inda aka ce jama'ar mu ne ta hadu to ni ne liman har zuwa yau yana bada labari kuma har zuwa yau dai lokacin da yake bada labarin ya mamanyanta to yanzu kaga wancan hadisi ya ce a gabatar da wanda yafi yawan shekaru wannan hadisi ya ce a gabatar da wanda yafi yawan alqur'ani to amma akwai hadisin da yazo cikin sahihu muslim yana kitabul masajid babu man ahqqu bil imama hadisi na 279 hadisin abu mas'udin al-ansari shi ya warware gardama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni ga mutane saboda Allah ya bashi ilimin gaibi, ya sanar da shi wani ilimi a gaibi wanda su ba sani ba. Waɗancan da za su tafi, manzon Allah ya san abin da su tafi bukata. Duk matasa ne, ku nemi wanda ya fi girma cikin ku, tunda dukkan ku mahaddata ne. Waɗannan da suka zo kuma manyan mutane ne, ga su kuma ba su da hadda, amma a can gida sun bar wani ɗan ƙarami wanda ya fi su haddan Alkur'ani. Sai manzon Allah ya ce, in kun tafi wanda ya fi ku hadda, shi zai muku limanci. Kaga ya ba su hukunci ne gwargwadon yanayinsu. Amma hadisin Abu Mas'ud al-Ansari, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana tsari na limanci gaba ɗayansa. Manzon Allah ya ce, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, wanda zai limanci jama'a ya zama shi ya fi su karatun Alkur'ani. Wa aqdamuhum qira'a, idan an dubi dukkansu suna da hadda Alkur'ani, sai a dubi to waye ya fi daɗewa da hadda. Saboda wanda ya fi daɗewa da hadda kai shi ne wanda ba za a samu kurakurai da sauransu a tare da shi ba. Wa in kanat qira'atuhum sawa'an, idan karatun nasu ɗaya ne fa, falyu'mhum aqdamuhum hijra, sai a dubi wanda ya fi daɗewa da hijira. Wannan yana nuna wanda ya fi sanin hadisi kuma da littafan fiqhu. Saboda wanda ya fi daɗewar hijira ya fi daɗewa tare da manzon Allah, ya fi sanin ilimi na shari'a fiye da wanda ya zo daga baya, ko da shi ma yana da hadda. Don haka yasa za a dubi wanda yake da haddan Alkur'ani, sannan yana da sanin ilimi na hadisi da fiqhu, shi ne ya kamata ya limanci a kan wanda Qur'anin ne kaɗai yake da shi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa in kanu fil hijrati sawa'an, in ya zama iliminsu ta sashin hadisi ɗaya ne fa, sai manzon Allah ya ce, falyu'mhum akbaruhum sinna, sai a dubi wanda ya fi yawan shekaru, shi zai zama liman. Kaga tsarin da manzon Allah ya kawo wannan hadisin, shi ya raba gardama. To wato in ka lura da ilimi da yawan shekaru suna tafiya kafaɗa da kafaɗa ta wajen girmamawa a karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma waye wanda ke gaba da wani, kai kana ganewa cikin wannan bayani, ilimi yana gaba da yawan shekaru, shine abinda manzon Allah ya mana isharar da shi cikin hadisin Abu Mas'ud al-Ansari. Amma abin da yake bada mamaki shine, shekarar da Makka ta zama wato ta bada kai ga musulunci, shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara fathu Makka, mahaifin sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq shine Abu Quhafa, asalin sunansa Usman bin Amir, Allah ya kara musu yarda. A ranar ya musulunta, ranar da Makka ta musulunta, ranar da aka samu nasarar Makka watan Ramadan, hijira na da shekara takwas. Akwai hadisai da aka samu da dama, za ka samu al-Musnad al-Imam Ahmad, al-Mujam al-Kabir na al-Imam al-Tabrani, haka nan as-Sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi. Hadisi ne wanda ke da inganci, yana sahihu Ibn Hibban, Kitabu Tarikh babu ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam, hadisi 7208, da kuma al-Mustadrak al-Imam al-Hakim, Kitabu Tafsir, yana fassara suratul Nas. Al-Mustadrak daidai inda yake fassara suratul Nas. Asma'u bintu Abi Bakr as-Siddiq, yar sayyiduna Abu Bakr Asma'u, tana gaba da Aisha, dukkan su yaran sayyiduna Abu Bakr ne, Allah ya kara musu yarda. Asma'u ta bada labari, tace lamma kana amul fath, shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar Makka, lamma dakala rasulullahi al-masjid, lokacin da manzon Allah ya shiga masallacin Ka'aba, sayyiduna Abu Bakr sai ya fita. Kharaja Abu Bakr bi abihi radiyallahu anhuma yaquluhu, sunna Abu Bakr ya tafi gida, sai gashi ya taho da mahaifinsa, yana jagoranta saboda mahaifin ba shi gani, ya makance saboda yawan shekaru. Falamma ra'ahu rasulullah, lokacin da suka iso masallaci, ga sunna Abu Bakr yana janye da mahaifinsa, sai manzo Allah ya ce, halla tarakta shaykha fi baitihi, haba Abu Bakr dan me baka bar tsoho a gidansa ba, hatta akuna ana atihi fi, ya zama ni ne zan je wajen baba, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Haba Abu Bakr, ya baka bar tsoho a gida ba, ni in zama ni zan bi shi. Sai sayyidina Abu Bakr ya ce, ya rasulullah, huwa ahaqqu an yamshi ilayka min an tamshi anta ilayhi, babana duk yawan shekarunsa shi ya fi cancantar ya taka da kafafunsa ya iso wurin da kake, fiye da a ce kai ne zaka taka ka je wurin da yake. Wannan magana da sai Abubakar ya faɗa, inda a ce kuskure ne nan take da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara, amma sai manzon Allah ya shi. Kaga Annabi ya faɗa ne saboda girmamawa, ashe girmama tsoho hatta ga malami ya dace, amma wa ya fi cancanta ya girmama wani tsakanin tsoho da mai ilimi? Tsoho ne mafi cancantar ya daraja malami. Shi yasa manzon Allah bai nuna kuskuren sayyidina Abubakar a lokacin ba, fa ajlasahu baina yaday rasulillah, sai ya zaunar da babansa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hikimar zuwa gaban Annabi a musulunta, saboda akwai hakkoki tsakanin musulmi da musulmi, misali ta sallama, ta jana'iza da sauransu. In ka musulunta a boye, jama'a ba su iya ganewa. Saboda haka yasa ka bayyana musuluncinka shine mafi dacewa. Sayyidina Abubakar ya ɗauko babansa ya zo da shi gaban manzon Allah a masallacin Ka'aba, ya zaunar da shi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa masaha rasulullahi sadrahu, sai manzon Allah ya taba kirjinsa da hannun shi, wa qala, sai ya ce aslim li taslam, ka musulunta zaka kubuta ya kai dajjiyu. Fa aslama, sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Akwai ba hadisin Asma'u ne kada ya bada labarin musuluntar mahaifin sayyidina Abubakar ba, akwai labarin Jabir bin Abdullah, shi ma ya bada labari, hadisinsa yana sahih Muslim kitabul libas, babu istihbabi khibabi shaybi, saboda lokacin kan mahaifin sayyidina Abubakar furfura ta rufe babu bakin gashi, manzon Allah ke umarni a yi rinin wannan furfura. Dalilin haka yasa masana hadisi suke yin babi akan rinin furfura, matsayinsa matsayin rinin furfura, duk da cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. Sannan akwai hadisin Anas, shi ma ya bada labari musuluntar mahaifin sayyidina Abubakar, hadisin yana a Musnadul Imam Ahmad da kuma sahihu Ibn Hibban. Kuma wani abin sha'awa, sayyidina Abubakar ya riga mahaifinsa da mahaifiyarsa rasuwa, wato sayyidina Abubakar shi ya rasu ya bar tsohon nan da mahaifiyarsa, saboda ya rasu a hijira tana da shekara 14, mahaifinsa ya rasu a hijira tana da shekara, bayan rasuwar sayyidina Abubakar da shekara ɗaya ya rasu. Ya rasu yana da shekaru 97, saura shekara 3 ya cika 100 a duniya. Don haka yasa lokacin da aka zo rabon gado sayyidina Abubakar, sai da aka ware wa baban sayyidina Abubakar da maman sayyidina Abubakar, mahaifiyarsa ce ake kira Ummul Khairi, ake mata alkunya da Ummul Khairi, asali sunanta Salma bintu Sakr bin Amir. A littafi Al-Mujamul Kabir na Al-Imam Tabarani, haka ma Siratul Nabawiyya na Ibn Kathir a mujallar na uku shafi na 558, akwai hadisin Zaid bin Aslam da ke cewa lokacin da mahaifin sayyidina Abubakar ya zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta, sai manzon Allah ya taya sayyidina Abubakar murna. Hadisin yana Al-Mustadrakul Imam Al-Hakim, anna rasulullahi hanna a Aba Bakr bi islami abi, lokacin da mahaifinsa ya musulunta, sayyidina manzon Allah ya taya shi murna. Abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sayyidina Abubakar murna, saboda ya samu wata garaba sadda babu sahabin da ya samu, da shi da iyayensa da ƴaƴansa gaba ɗayansu musulmai ne, tun daga shi ma ya riga su mutuwa, iyayen nasa babansa da mamansa duk musulmai ne, babu wani sahabi da ya samu wannan garabata. Wanda ana cewa dalilin haka yasa Allah ya saukar da aya ta 15 zuwa 16 ta suratul Ahqaf, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, Allah ka bani baiwar da zan ma godiyar irin wannan babban ni'ima, ka min ni'ima, ka yi ma iyayena ni'ima, ka bani damar in gode ma in yi godiya ga iyayena, wa an a'mala salihan tarda, ya zama abinda zan yi a rayuwata aiki ne na kware wanda ka yarda da shi, kuma ina roƙonka aslih li fi zurriyyati, yara na dinnan ka gyara musu, su ma duk su musulunta. Inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin, sai Allah ya ce ulaika allazina natakabbalu anhum ahsana ma amilu, waɗannan su ne muke karɓan mafi can abinda suka aikata, wa natajawazu an sayyi'atihim, za mu yafe musu kurakuransu, fi ashabil janna, suna cikin ƴan aljanna, wa'ada sidiqil ladzi kanu ya'amtu yu'aduna, wannan alƙawari ne na gaskiya wanda Allah dama ya musu shi. Wa ya ce sayyidina Abubakar ne, da farko akwai sayyiduna Ali bin Abi Talib. Sayyiduna Ali bin Abi Talib ya ce hadhihi al-aya nazalat fi Abi Bakr as-Siddiq, wannan aya ta sauko ne saboda kawai sayyidina Abubakar, aslama abawahu jami'an, babansa da mamansa duk sun musulunta. Sai sayyidina Ali ya ce wa lam yattami' li ahadin min al-muhajirin, sai dai ko cikin al-ansar, amma duk sahabban manzon Allah muhajirai babu wanda ya samu irin wannan gara basa an aslama abawahu ghayru, a ce iyayensa sun musulunta, shi ma ya musulunta, ƴaƴansa sun musulunta, a sai dai sayyidina Abubakar shi kadai ne. Abdullahi bin Abbas shi ma haka ya fassara, ya ce inna Abubakarin sahiban nabi, har ma yake ba da wani labari wanda malaman tarihi suna kawo shi duk da cewa babu isnadi. Sannan Abubakar ya taɓa tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu samaniya asharata sanatan wa nabiyyu ibnu 20 sana, tun kafin Allah ya ba mu annabi manzanci suna tafiya kasuwanci, sun tafi Sham, Syria. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru 20 a rayuwarsa, sayyidina Abubakar yana da shekara 18, inji Abdullah bin Abbas. Wa hum yuriduna Sham litijara, sun tafi Sham saboda fatauci. Fanazaru manzalan fi Sidra, suna tafiya sun shigo iyakokin Sham, wanda kuma nahiya ce da ya zamanto nasara kiristoci sun fi yawa, saboda haka da suka tafi wani guri suka yi sansani. Sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata bishiya ya zauna gindinta yana hutawa. To ka san nasara suna da waɗanda ake kira ar-ruhban, shine mutumin da ya bar gari ya koma daji yana zama wai dan bautan Allah, ya killace kansa. Da ya ga annabi ya tafi gindin wannan bishiya ya zauna, sai ya tambayi sayyidina Abubakar, madar rajul ladhi fi dhilli shajara, kai tare kuke da wancan iyi, shi wancan mutumin da ya zauna gindin bishiyar nan waye, me ne sunansa? Sai sayyidina Abubakar ya ce huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sunansa Muhammad, babansa Abdullahi, kakansa Abdul Muttalib. Sai shi wannan rahibin ya ce masa haza wallahi nabiyyu, kaga wannan mutumin wallahi annabi ne. Sayyidina Abubakar ya ce ta ya kai ka san annabi ne, baka taba ganin mu ba? Ya ce ai dalili akwai alama guda, mu mun bi duk inda annabi Isa ya bi a duniya mun sani, wa mastadalla ahadun tahtaha ba'da Isa, wannan bishiya da kake gani ba a taba samun dan adam ya zauna inuwarta ba in banda annabi Isa sai yanzu wannan mutumin, wanda ya zauna inuwarta ba a taba samu ba daga annabi Isa sai wannan mutumin. Saboda haka shi kuma da ke dama an gaya masa annabin zai fito, ga wata alama, don haka ya zo ya zauna gurin kusa, yau da gobe sai Allah ya nuna mar ga wanda ya zauna gindin bishiya. To daga lokacin sai na Abubakar yace haza, yace fa waqa'a fi qalbi Abi Bakr, Abdullah bin Abbas yace daga lokacin yaqini da gaskantawa ya ƙara ƙarfi ga sayyidina Abubakar dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga lokacin kana la yakadi yufariqu rasulullah, baya korabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam, duk inda annabi ya tafi zaka same shi suna tare. Falamma nubi'a rasulullah, lokacin da aka ba mu annabi manzanci, wa huwa ibnu 40 sana, yana shekara 40 sayyidina Abubakar, صدق ابو بكر رضي الله عنه رسول الله وهو ابن 38 سنه. نعم من ظن الله ينادي شكرا 40 aka bashi manzanci, sayyidina Abubakar ya musulunta yana shekara 38. Falamma balaga 40 sana, lokacin da ya cika shekara 40 sai ya dinga addu'a. Kaga a lokacin ƴaƴansa ba duka ne suka musulunta ba, iyayensa ba basu ma musulunta ba, saboda haka sayyidina Abubakar ya dinga addu'a, rabbi auzini, inji Abdullah bin Abbas, ya Allah kai min wannan baiwa, kai min falalan nan zuriya ta gaba ɗaya su musulunta, iyayena duk su musulunta, gaba ɗaya mu samu shiga aljanna. Abdullah bin Abbas ya ce fa ajabahu Allah, sai Allah ya amsa mar, da Allah ya amsa mar sayyidina Abubakar, sai ya kai ga ƴanta bayi musulmai guda 9 yu'azzabuna fillahi minhum, waɗanda ake musu azaba saboda kawai sun karɓi addinin musulunci, kamar Bilal, kamar Amir bin Fuhaira, ولم يدع شيئا من الخير الا اعانه الله عليه duk abin da sayyidina Abubakar ya sa a gaba sai Allah ya bashi nasara inji Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yace falam yabqa lahu waladun wala walidun wala walida illa amanu billahi wahdahu, babu wani wanda ya saura babansa, mamansa, ƴaƴansa, duk sun musulunta. Lam yakun ahadun min ashabi rasulillahi aslama huwa wa abawahu wa abawahu wa auladuhu wa banatuhu kulluhum illa Abubakar. Shi Abdullah ibn Abbas yace duk sahabban annabi, ba kamar yadda sayyidina Ali yace ba, duk muhajirai. Abdullah ibn Abbas yace duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka samu iyayensa, ƴaƴansa, matansa, duk sun musulunta sai sayyidina Abubakar. Kuma ikon Allah, ɗaya daga cikin ɗansa ya daɗe bai musulunta ba, lokacin ma da aka zo yakin Badar sai da yace ina wanda zai kara da ni yana gefen kafirai. Sayyidina Abubakar yace mu manzon Allah kyale ni, ni da yake kira. Manzon Allah yace a'a, ba shi kawai. Kaga dai tsananin adawarsa da mahaifi, amma saboda addu'an nan da sayyidina Abubakar yake a kwana a tashi, sai gashi ya zo cikin sahabban manzon Allah, shi ma Allah ya nufe shi da musulunta. Don haka yasa ko da wani daga cikin danginka yana kan bata, idan kai riko da wannan addu'a, akwai fatan Allah zai baka nasara kan shi. Rabbi awzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati, ya Allah ka gyara min zuriyata, inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wannan addu'a idan mutum ya rike ta, to akwai fatar Allah zai masa, zai bashi nasara akan zuriyarsa da iyalinsa baki daya. Allah madaukaki ya shiryar da mu, ya kara mana shiriya da zuriyar mu da iyayen mu da kuma yan uwan mu baki daya. Allah ya gafarta mana kuskure da yau, ya bamu ladan abin da muka fada daidai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.